wani hirgi mata sai an taba ki a sha tsauri ranar bikin mu akwai bidiri za a ga har wasan tauri san ki shi na riga ki ji dar saki cikin ki ki bar dar dar hankalin ki ki kwantar hare mutu ba zan daina kaunar ki ba kamar hasken dake a ban muta na rike ki ni duk ta waya da mafita na rike kofata ciki da babbarin fa ina baiwa makami duk duniya ina wata gaki masoyi haziki inariya masoyi inariya masoyi inariya masoyi inariya masoyi